Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da rumar dalo da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairu. Za ku ji cewa kungiyoyin dalibai a Jamhuriyar Nijar sun yi gangamin tunawa da zagayowar ranar da aka kashe wasu dalibai a zamanin mulkin soji. Kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafar da shirin Kallabi, Naziru Ahmad Hausawa na tafar da sharhin jaridun Amurka. Muna kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a nan Amurka jiya Alhamis ta kisa dawo da aiki dokar da shugaba Donald Trump ya bayar na dakatar da 'yan ƙasashen na bakwai waɗanda galibinsu musulmai ne da ke bulaguro zuwa nan Amurka. Alƙalansu uku waɗanda dukansu daga kotun ɗaukaka ƙara da ke Francisco ne sun amince da hukuncin da kotun farko ta yanke wanda da ta dakatar da umarnin ya kuma ƙyale waɗanda dokar ta dakatar da ci gaba da bulaguronsu zuwa Amurka. Suka ce mun yanke hukuncin ne ba mu ga alamun gwamnati za ta sami nasara da hujjojin ta gabatar a ɗaukaka ƙarar nan ba. Ha kuma ta gaza nuna illa ko rauni da ka iya maido da aiki da dokar za ta kawo mata. Sai dai shugaba Trump ya aika da saƙo a shafinsa na Twitter yana cewa mu haɗu kotu domin ku tsaron ƙasarmu na cikin haɗari jim kaɗan da yanke wannan hukunci. Idan dai ba amanta ba a cikin makon jiya ne alkali James Robert da ke gundumar Seattle ya ba da umarnin wucin gadi na dakatar da umarnin da shugaba Trump ya bayar bayan da jihohin Washington da na Minnesota suka shigar da ƙara kan wannan batu.
Wani matashi Bafalestine ya soki mutane tare kuma da buɗe wuta a wata kasuwar Isra'ila a jiya Alhamis. Wannan kuma ya yi sanadiyar raunata mutane shida kafin jama'a suka ci ƙarfinsa. ‘Yan sanda sun bayyana wannan matashin da ɗan shekara 18 da haihuwa da cewa mazaunin birnin Nablus ne da ke yammacin kogin Jordan. ‘Yan sanda da kuma shaidun gani da ido sun ce da farko ya buɗe wuta kan wata bus a tsakiyar birnin Petekria, daga bisani kuma ya afka cikin shagon sayar da keken ɗinki. Wannan ya sa masu sayayya shagon suka shiga jifarsa kafin daga baya suka kama shi. Kuma suka miƙa shi ga 'yan sandan da suka kira, sai dai an daɓawa wani ɗan taliki wuƙa da sukun direba, sannan aka lakaɗa ma wani a duka bisa kuskuren cewa shi Bafalestine ne, sai dai kusan dukkan waɗanda suka samu rauni sakamakon wannan harin ba wanda ke fuskantar barazanar mutuwa. Mai magana da yawan 'yan sanda ya bayyana cewa jami'an tsaro sun ɗauki wannan aiki wato aiki ne na ta'addanci.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rahotanni sun bayyana cewa an kashe babban kwamandan ƙungiyar Kurasa wanda reshen ƙungiyar IS ne, wanda kuma aka ce yana da hannu dumu-dumu cikin jerin har-haren ƙunar baƙin wake da wasu munanan ayyuka. An dai kashe wannan ɗan taliki ne a wani martanin harin ta'addanci da aka kai a gabashin Afghanistan ɗin. Kamar yadda jami'an Amurka da na Afghanistan ɗin suka rawaito jiya Alhamis. Shi dai wannan kwamanda mai suna Qari Munif an kashe shi ne sa'ilin wata arangama da aka yi wanda dakarun Afghanistan da taimakon sojojin Amurka suka kai a gabashin Afghanistan da niyyar murƙushe ayyukan ta'addanci a wannan yankin. Kamar yadda sanarwar da ta fito daga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ke cewa a jiya Alhamis wannan harin ya faru ne a ranar 1 ga wannan watan a gunduma a ci da ke lardin Nagahar. Sanarwar da Pentagon ta fitar da ofishin shugaba Ashraf Ghani sun bayyana cewa Munif shi ne kanwa uwar gami na tagwayen hare-haren da aka kai a Kabul da dai wasu ayyukan aisha da aka gudanar a gundumar na Achir na lardin Nagahar wanda ke bakin iyaka da ƙasar Pakistan.
Ministan yaɗa labarai na ƙasar Kamaru ya bayyana damuwarsa kan yadda wasu iyaye da ke ɓangaren ƙasar mai amfani da harshen Turancin Ingilishi ke hana yaransu zuwa makaranta. Wannan ko ya biyo bayan zanga-zanga ta makonni da malamai da lauyoyi suka yi abinda ya tilasta rufe makarantu a yankin. Ministan labaran Chiroma Bakari ya ce babban abin takeici shine ta yadda ake neman salwantar da karatun yara domin wata manufa ta siyasa. Ya ce wannan san bai dace ba ga yara manyan gobe. Hirar da aka yi da shi a wannan gidan rediyo, shi Chiroma ya ce gwamnati ba za ta amince da wannan matakin ba. Na iyaye suna hana yaran su zuwa makaranta domin kawai wata manufa ta siyasa. Ya ce kasar gaba daya ana garkuwa da ita sanadiyar wasu tsirarin yan siyasa waɗanda suka siyasantar da lamarin baki daya, inji Chiroma. Ya ce mun yi Allah wadare da yunkurin hana shugaban wato shugabannin gobe samun ilimin da zai ba su damar daukar dawainiyar jagorantar kasar mu wata rana. Ministan ya ce gwamnatin kasar wadda fadar take yawunde tana buƙatar lokaci domin ta warware damuwar ƴan kasar da ke bangaren masu amfani da turancin Ingilishi.
A Amurka ta sake yar wata mace uwar yaya biyu waɗanda ƴan kasa ne zuwa Mexico jiya Alhamis, kamar yadda lauyanta yake cewa wannan mataki ya nuna canji ga manufofin Amurka dangane da baƙin haure. Lauya Ray Barra Maldonado ya ce an tsare ta tun ranar Laraba a Phoenix, jihar Arizona, sa'in da take ta je ofishin immigration wato shige da fice da ta saba yi. Lawyer Maldonado ya ce karamin ofishin jakadancin Mexico ne ya sanar da shi cewa wannan matar da yake baiwa kariyar shari'a an mai da ita gida Mexico, ita dai wannan baiwar Allah ya shekaru 36 da haihuwa mai suna Gracia de Royals ta sha gitta wurin jami'an shige da fice na Amurka tun daga shekarar 2008 lokacin da ta shiga hannu. Tana amfani da katin nan da ke kunshe da bayanan mai shi da ake kira Social Security na bogi. Sa'ilin wani samamin da jami'an tsaro su kai a wajen aikinta, abin da aka saba shine tana kai kanta ofishin akai-akai inda take amsa tambayoyi sannan a kyale ta wuce. Sai dai wannan karon bata sha da daɗi ba, domin ko a ranar Laraba sa'ilin da Royals ta je ofishin sai aka kame ta, kuma nan take aka fara shirya takardun mayar da ita kasar su. Duk da yake ta kwashe sama da shekaru 22 a nan Amurka, sai dai lawyer nata ya ce tuni ya gabatarwa a kotu bukatar dakatar da wannan yunkuri na mayar da ita gida Mexico.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Niger, inda ɗalibai suka yi gangami jiya na tunawa da zagayowar ranar da aka kashe wasu ɗalibai a zamanin mulkin soji. Sule Mamuna Barma gare ka.
Shekaru 27 bayan bindige waɗannan ɗalibai uku lokacin da wani ayarin ɗalibai ke ƙoƙarin ƙetare gadar da ke tsakanin jami'ar Abdulmumuni da unguwannin ɓangaren hagun na birnin Yamai domin gabatar da koke-koke ga hukumomin mulkin soja game da matsanancin halin rayuwa da na karatu da suke ciki, har yanzu ba a gano jami'an tsaron da suka yi wannan kisa ba. Dalili kenan ɗaliban makarantun ƙasar Nijar ke fitowa kan tituna a kowace ranar 9 ga watan Fabrairu domin tunatar da gwamnatin ƙasar ta aiwatar da bincike ta yadda za a gurfanar da dukkan waɗanda ke da hannu a wannan al'amari. Kamar yadda a wannan rana ta Alhamis 9 ga wata dubban ɗalibai suka hallara a magamar hanyar Place du Martyr don tunawa da waɗannan mamata.
Isa ga kane abu mamman sagir
Sakataren kwamitin zattarwar ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN Sumana Usaini Sambo ya bayyana cewa za su ci gaba da gwagwarmayar ƙwato hakkin ɗalibai daga hannun gwamnatin Nijar, sannan ya ce za su ci gaba da matsin lamba har sai ma'aikanta sun zakulo dukkan masu hannu a wannan ɗanyen aiki. Saboda haka ya kira ɗaukacin ɗaliban ƙasar su ƙara jan ɗamara.
Yau shekara 27 kenan da an kai wannan ta'asi. Mai harana mai kamatawa da muke nan mun yi to muna jerin gano dan mu tambaya ga ma'aikanta su tukuci sista mu ta ƙasa, saboda a ce wanda suka kashe wannan amanan namu an samu an san ko su wane ne. Muka ce ƙungiyar makaranta abin sa suka hito, muna ci gaba da tambaya ga ma'aikantan mu duk su za su yi a ce a san su wane ne suka bada inci da aka kai wannan kashin gilla. Muka ce ƙungiyar tamu abin sa ta kaito ta da an yi demokarasiya yau ta shiga ta dumma cikin ƙasar tamu kwanaki masu zakuwa. duka amanna namu ɗan makaranta su damu gutsun su saboda kwanaki da tahe za su daci kwarai daba da zamu hituwa mu tambayi gwamnati ta shaye ku kai makaranta bisa zamantakiyar su da wajen harkar karatu kasa da tabarbare.
Malam Abdulrahman Zakariya ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar dalibai da suka jagoranci zanga-zangar ta ranar 9 ga watan Fabrairu 1990 ya bayyana cewa ci gaban gwagwarmayar samar da haske akan wannan kisa wani abu ne da ya zama wajibi ga dalibai na yau da na gobe, wato ba batun gajiya balle fashi har sai haƙa ta cimma ruwa, domin a ra'ayinsa hakan zai zamewa ma'aikanta darasin da zai sa a nan gaba su yi karatun tanitsu ta hanyar kiyaye doka tare da kwatanta adalci a harkokin tafiyar da mulki a kowane matakin shugabancin jama'a.
Elva de soi con sache qui a donné l'ordre qui a été derrière ça et ça va servir à la bonne gouvernance pour que désormais que ces gens d'actes ne se posent pas.
Tararrakin tunawa da waɗannan mamata za su ci gaba ne da yi musu addu'o'i tare da ziyartar makwantansu kamar yadda abin ya zama al'ada idan irin wannan lokaci ya zagayo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, kafin mu ci gaba ga wannan. Ta mati mai dogon zamani. To yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu Hajiya Binta Ma'azu, wadda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi hira da ita a birnin tarayya Abuja. A makon da ya gabata, ta yi bayani akan yanayin tattalin arzikin Najeriya da kuma irin kokarin da gwamnatin ta Najeriya take yi domin farfado da shi. A shirin namu na yau za ku ji karshen wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
Wannan hali da aka zo na kariwan tattalin arziki wanda Turanci ake ce mai recession, kokari ake a ga cewa an yi maganin wannan abin in kika duba ma wannan karewan arziki ba a Najeriya kadai ba duka duniya ne sai dai namu mun fi ji saboda manyan mu na baya duk tattalin arzikin da aka sa yake reserve yake boye sun dauka sun raba ma junan su sun yi kashe mu rabe suka tafi to dole ne a jijiki Hajji Madina
shi shugaba Buhari yana jin shawara kuwa
yana ji daidai gurgudo sai dai abin da zan gaya miki kowa da yanda Allah ya yi shi ni da ke yanda zaki ji abu ki dauka aiki yi shi da yanda yake abin sa
ya san ana wannan kuka nan yunwa rashi waye ya sani
duk ya sani gashi yana magana a radio muna gaya mishi muna gaya ma matarsa tana sani ke kanki kin ji ma yanda matarsa ta yi magana suna sani mutane ne masu saurara
ga mu dai ga Hajiya Binta ma'azu
haka ne
wata rana za mu waye gari babu mu yaya kike so macen arewa ta tuna da ke
to abinda nake so a tuna da ni yau in na bar duniya shine in san cewa nayi gudumawa na taimaka ma ƴan uwana mata da wanda ba su da galihu kokari na kenan abinda nake so in ga na an tuna ni ta kowane farni kin ga na ce miki kowane farni ba sai lalle ta hanyar na dauki kudi na bayar ba
kungiyoyin nan naki da kike cikin su na da yawa ne ga sanan wace ce tafi kwantawa a ranki
kai ai alhamdulillahi in na ce miki ga wanda tafi kwanta min to shine wanda nake taimaka ma mutane da wanda Allah ya bani daidai gurgudu kullun ni cikin mika nake ina da shi gaskiya kusan sai in ce miki shi yasa ba zan ma iya aje abin duniya ba
ya sunan wannan kungiyar
Zabia Foundation to shine wanda ake taimaka ma mutane da jama'a duk wasu ne diwan wato wayanda ba su da daidai gurgudu ko wajen neman aiki ko dan wajen taimaka wajen sarrafa dan aikin hannu ko masallaci ko gidajen gajiyayyu sannan kuma akwai wanda kungiyar da ba ta riga ta yi karfi sosai ba amma muna kan kokarin kafata muna kan kokarin yada ta shi ko wannan kaman na kare ƴancin mata ne da nima musu aiki da inda suka ce suka tsaya suna neman abu inda muka san muna da waɗanda za su taimaka mu shiga mu fita mu nema a taimaka ko wajen aiki ko a siyasance suna neman wani matsayi mu za mu kira su mu ba su shawara mu nema ilimin su mu ga mu musu interview mu bincika mu ji yi wannan abu da suke nema ya cancanta su nema kada su shiga abin da yafi karfin su ko ko su dauki abin da yafi karfin su to duk mun dora da wannan kungiya
yanzu wato kina neman ki saki kafa wata gidauniyar kuma ta kwato ƴanci wa mata
dama mun kafa shi muna yin shi a Kaduna amma ita na APC ne
to
to wannan ina son gaba daya na Najeriya musamman yi mun ba da gudunmuwa ko ta ko ina to kin ga abu ne babban aiki ne sai an zauna sosai an duba an zabo wanda ya cancanta wanda ya yi kamata a ja a saka su a ciki
tafiyar da gidauniya dole sai ana da kuɗi ta yaya kike samun kuɗin tafiyar da gidauniya
to kaman kin ga ainihin kasuwa ce kuma bayan haka kuma muna hulɗa da manyan mutane masu tausayi waɗanda suka san cewa aqidanka da manufarka da gaske kake sannan kuma bayan wannan ga kungiyoyi daga kasan waje wanda suke zuwa suke tarba ma irin kungiya wanda suke zaman kansu to kinga duk nan muna samun taimako kuma abinda suke son su ji kenan ake yi dun su suna son su ga mace an tarba mata kuma an yi abin da ya dace wanda zai kawo amfani har su ma ya kai a gare su gama idan suka taimaka ma kasa tai rawa gani ta zama wani abu ta iya share hawayenta su huta ne a gare su ba za a je a takura su a matsa musu a can ba
masu sauraro anan muka kawo karshen hiranmu da Hajiya Binta Ma'azu anan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin babbar bakuwar ta mu Hajiya Binta Ma'azu da Madina Dauda ta dauki jagorancin wannan hirar da Miss Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Thank you.
zuwa gaida Innar Su Ibro. Yanzu kuma bari mu juya ga Naziru Ahmad Hausawa wanda zai gabatar mana da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan mako za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken wanda Trump ya ayyana a matsayin alkalin kotun koli, wato Gorsuch ya bayyana furucin da Trump yayi akan alkalai a matsayin abin takeici. Neil Gorsuch, wato mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya nada a matsayin wanda zai cike gurbi a kotun kolin kasar, ya ce sukar da Trump din yayi wa bangaren shari'ar kasar abu ne mai kashewa mutum jiki kuma abin takeici ne. Gorsuch ya yi wannan hurci ne a wurin tattaunawa da wani wakilin jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa, Richard Blumenthal, a jiya Laraba. An yi wa Gorsuch tambaya ne akan sakon Twitter da shugaba Trump ya aika, inda ya kira wani alkalin lardi James Robert, wanda ya dakatar da umarnin shugaban kasa na haramtawa 'yan wasu kasashe guda bakwai waɗanda galibin su musulmai ne shiga Amurka da cewar ana kiransa alkali. Trump ya ce Amurkawa su zargi Robert da tsarin shari'ar kasar idan har wani mugun abu ya faru a kasar mai nasaba da ta'addanci. Sai kuma mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken wacce ta zargi Emmett Till ta bayyana cewa ƙarya take, sakamakon haka danginsa na son su san menene gaskiyar al'amarin. Dangin na Emmett Till na buƙatar ganin jami'an gwamnati sakamakon al'amarin kisan da ya faru a shekarar 1955. Wannan bukata ta taso ne bayan Caroline Bryan Dunham ta tabbatar da cewa ƙarya ta yi yayin da ta ce Till ya taɓa ta. Ta maimaita cewa ƙarya ne a yayin da ta faɗa wa jami'an FBI a shekaru 10 da suka wuce. An bayyana Dunham na cewa koda me yaron nan ya aikata bai cancanci abin da ya same shi ba. Bryan ta tabbatar da ƙaryar da ta yi ga Tim Tyson, mawallafin sabon littafi mai suna The Blood of Emmett Till, amma bata faɗi dalili ba. A shekarar 1955 ne dai wata kotu da masu shaidu a cikinta gaba ɗayansu fararen fata ne suka wanke mijin Dunham, Roy Bryan, da ɗan uwansa J.W. Milam daga kisan da suka yi wa Till. Bayan 'yan watanni suka amsa laifinsu ga wata jarida mai suna Look na cewar sun yi wa matashin ɗan shekara 14 duka sannan suka kashe shi. Sai kuma malaika jaridar Washington Times. Jaridar na ɗauke da babban labari mai taken cigaba da magana Elizabeth Warren. A ranar Talata ne da daddare, shugaban majalisar dattawa masu rinjaye Mitch McConnell ya katse wa Sanata Elizabeth Warren abin magana. Ms. McConnell ya ce Warren ta soki halayyar abokin aikinta Sanata Jeff Sessions, wanda hakan ya saba dokar majalisa ta hanyar karanta wasiƙa daga hannun Coretta Scott King, matar marigayi Martin Luther King Jr., wacce ta zargi Sessions kan barazanar hana dattijai baƙaƙen fata yin zaɓe. Bayan an katse mata abin magana, Ms. Warren ta shiga shafin Facebook inda ta ci gaba da karanta wasiƙa. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya.
To a gaishe ka jama'a ga wannan saƙon.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman na taskar VOA daga nan birnin Washington DC. Ibrahim Alfa Ahmed ne dauke da wannan shiri na musamman akan kungiyar nan ta Boko Haram.
Tuni sashin Hausa na muryar Amurka ya fara saka fayafayen shiri na musamman kan masifar kungiyar nan ta Boko Haram a kafafansa daban-daban don masu sauraron mu su ji su kuma gani. Hasali ma da karfe 10 na safe agogon Najeriya za a ga maimaicin babi na hudu na wannan shiri a gidan talabijin na Farin Wata TV, mai alaka da kafar labarai ta Vision FM da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, kamar yadda aka yada da karfe 11 na daren jiya Alhamis a wannan kafar. Za a yada wannan shiri na musamman a channels 178 da 470 a decoder din kafar Star Times, ta yadda mutane da dama za su iya gani a Najeriya da sauran kasashen yammacin Afirka, ciki har da Jamhuriyar Niger da Chadi da Ghana da kuma Kamaru. Lallai a je kafafen muryar Amurka don a ga babi daban-daban na fayafayen wannan shiri na musamman kan fitinar Boko Haram. Kuma lallai-lallai kar a manta da karfe 10 na safiyar yau Juma'a a buɗe gidan talabijin na Farin Wata TV don a ga babi na hudu na wannan shiri na musamman kan ta'asar Boko Haram. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbuce kuma ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Hakika hukuncin da kotun Amurka ta yanke zai yadda da muradin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na kin shiga wasu ƴan kasashe bakwai da yace ba za su rinka zuwa Amurka ba. Wannan yanke hukunci da kotu na kin yadda da wannan muradi nasu haka ya dace kuma muna maraba da wannan kuduri na kotu.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gamba Barau Patterson daga tsohuwar kasuwa a garin Patterson. Da farko ina farawa da addu'a cewa ya Allah ya Ubangiji ya Arhamar Rahim, Allah ka dawo mana da shugaban kasanmu gida lafiya Muhammadu Buhari, Allah ka bashi lafiya, Allah Ubangiji ya sa wannan tafiya da yi ya samu lafiya, Allah Ubangiji ya kara mar karfin jiki. Mutum ɗan shekara 74 ko babu mulki, akwai jinya, akwai tsufa, don haka muna addu'a Allah ya bashi lafiya. Sannan ina roƙon Allah a wannan jiha ta mu ta Yobe, wannan zaɓe da za a yi gobe Asabar, Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya.
Assalamu alaikum murya Amurka, mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A murya Amurka, ina so in bayyana ra'ayina a bisa wato sai ku ce da ake a wato akan mai girma General Muhammad Buhari. To hakikanin gaskiya ina kira musamman ga mu talakawa ƴan Najeriya ko kuma ce ga ƴan Najeriya gaba daya, kada mu manta mai girma shugaban ƙasa Buhari bawan Allah ne kamar kowa, kuma zai iya yin jinya, kuma zai iya dukkanin wani al'amari na bawa da Allah ya dora masa.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmadi na mai fati kofar tasha je ga kibistan Najeriya. Yau ne ku sanin sakona ga yan adawar ƙasar nan, watan adawa da rashin kauna wato ciyayya ba za ta tsawa mana da hankali ba. Ba abin da zamu ce kawai muna fatan Allah shi mai suwa mana shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari gida lafiya. Nagode.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Kotun ɗaukar ƙara a nan Amurka a jihar Alhamis ta ƙi ta dawo da aikin wato da dokar da shugaba Donald Trump ya bayar na dakatar da 'yan ƙasashen nan bakwai ɗin da yawancinsu musulmai ne masu balaguro zuwa nan Amurka. Alkalan su uku waɗanda dukansu daga kotun ɗaukar ƙara da ke Francisco sun amince da hukuncin da kotun farko ta yanke wanda dakatar da umarnin, ya kuma ƙyale waɗanda dokar ta dakatar da ci gaba da balaguronsu zuwa Amurka. Wani matashi Bafalatsi ne ya soki mutane tare da buɗe musu wuta a wata kasuwa a Isra'ila a jiya Alhamis. Wannan kuma ya yi sanadiyar raunata mutane 6 kafin jama'a su ci ƙarfinsa. 'Yan sanda sun bayyana wannan matashin ɗan shekaru 18 da haihuwa cewa mazaunin birnin Nablus ne da ke yammacin kogin Jordan. 'Yan sanda da kuma shaidun gani da ido suka ce da farko ya buɗe wuta kan wata bus a tsakiyar birnin Petatkiya, kana daga bisani ya auka cikin shagon sayar da keken ɗinki. Rahotanni sun bayyana cewa an kashe wani babban kwamandan ƙungiyar Kurasa wadda reshen ƙungiyar IS ce, wanda kuma aka ce yana da hannu dumu-dumu cikin jerin hare-haren ƙunar baƙin wake da wasu mummunan ayyuka. An dai kashe wannan ɗan taliki ne a wani martanin harin ta'addanci da aka kai a gabashin Afghanistan ɗin, kamar yadda jami'an Amurka da na Afghanistan ɗin suka rawaito jiya Alhamis. Shi dai wannan kwamanda mai suna Qari Munib an kashe shi ne sa'ilin wata arangama da aka yi wadda dakarun Afghanistan da taimakon sojojin Amurka suka kai a gabashin Afghanistan da niyyar murƙushe ayyukan ta'addanci a wannan yankin. Ministan yaɗa labaru na ƙasar Kamaru ya bayyana damuwarsa na yadda wasu iyaye da ke daga ɓangaren ƙasar mai amfani da harshen Turancin Ingilishi hana yaransu zuwa makaranta. Wannan ko ya biyo bayan zanga-zanga na makonni da malamai da lauyoyi suka kwashe suna yi ne.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman Maladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato David Smith, ni naku Ibrahim Almusi Garba ke cewa sai kuma anjima.